clock is ticking. This is not a test. There will not be a retry. You know, this is the window of opportunity between the unknown and eternity. If not taken, then the entire enterprise could be lost.
Da 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 da